أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawar shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasin mu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda muke cikin wannan littafin mai albarka na nabiyur rahma wallahi professor Muhammad Athani Umar Musa rijal muhfizahu Allah ta'ala, wanda wannan shine zai tashi darasi na 30 cifa a cikin littafin nan insha Allah. A yau muna ranar Litinin 28 ga watan Zulqa'ada 1446 Hijriya, wanda shine 26 ga watan Ma, watan 2025 miladiya isahat. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu kan daidai da fadar gaskiya da aiki da shi. Kam mu shiga darasin mu akwai wannan gudun fada kasuwa. Ala fada kasuwa da ita ce kan kwanakin nan da muke fuskanta. Yau muna 28 ga watan Zulqa'ada. Gobe da tara sai duban farko ne watan Zulhijja. Wato ƴan uwa, alal itlaq ka san shi Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijin ka shike halittar abin da ya ga dama kuma shike zabar abin da ya ga dama. Kamar kaga a cikin halittun shi da yayi na halittu sai ya zabi mi dan adam, haka ne ko? Wai shi ne Allah ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr, hakika mu muka karramta dan adam a cikin biyan adam gaba dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zabuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ka gani Allah shike halitta abin da ya ga dama shike zaba. To a cikin kwanaki duka na duniya gaba daya, kamar yadda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ayyamin al-amru salih afdal wa kuma azam inda Allah ta'ala aw kama qala ja'at riwaya min hadhihi al-ayyam al-ashr aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam. A duniya gaba dai mu saurara mu ji, a duniya gaba daya ba a taba yin wasu kwanaki ba, kuma babu kwanaki a cikin kwanaki na shekara kwanaki 300 da yan kai ko babu kwanaki wuni-wuni wanda aiki na kirki yafi soyuwa a wurin Allah kamar wannan kwanakin na kwana 10 da zan mu shiga kwanan nan na Zulhijja. Balbar ma hatta da wasu malaman fasirin sun kawo cewa da su ne Allah ya rantsuwa a cikin menene suratul fajr, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal fajr wa layalin ashr, da wannan kwanakin guda 10. Malamai sun kawo bayani mu gane kwanakin nan hatta da kwanaki na 10 karshe na Ramadan bas kai su ba daraja. Su 10 karshe na Ramadan dararraki ne ake so a Ramadan, dare dare mun gane ko, wanda suka tike da menene daren Lailatul Qadr, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa menene Lailatul Qadri khairun min alf shahr, shi daren nan ta Lailatul Qadr yayi wata dubu alkhairi, to amma a kwanaki wannan kwanakin wanda ke da lailatul qadr wunin ba su kai wannan wunin da muke shirin shiga ba daraja da albarka Allah subhanahu wataala duk wani aiki alkhairi yana son shi fiye da yanda yake son shi a wasu kwanaki a wannan kwanaki kenan ɗan uwa musulmi zan mu gane kamar yanda muke fadi kullun wallahi Allah subhanahu wataala ya saka mana bonus kala kala a cikin addinin mu mu al'umma annab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya zabe mu ya zuba mun bonus kala 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 a cikin rayuwar mu abu kadan saka yi ka kwaci bonus digo sai aka kwasa mana wannan ayyam din wannan kwanakin su ma bonus ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bada umurni akan yawan yin azumta su in kana da ƙarfi kana da iko kai azumin tun daga ya kama har zuwa arfa in baka da ƙarfi ka je shehuwa kai wai ta yin azumi a ciki kai wai ta azumi a ciki kai in ka kasa gaba ɗaya kai menene azumin arfa in muna magana kuma ƙarfi nan ba ana nufin ƙarfi da kaza kaza ba na ba kawai in dai lahiyar kalau ba baka da lahiya ba kawai ka yi shi saboda ka san a cikin kuma ayyuka na kirki ayyuka masu na alkhairi ba aikin da ya azumi kwasan lada an gane ko saboda shi azumi Allah subhanahu wataala yake cewa wasawmu li wa ana ajzi bihi duk aikin dan adam nashi ne illa saw Allah yana tuka ma a ce kai sallah lada kaza kai sadaka lada kaza kai kaza lada kaza Allah ya ci banda azumi azumi na Allah dai shi kadai ya san me zai saka ma mutum da shi kenan ɗan uwa musulmi mu dage mu yau tayi azumi a cikin kwanakin nan wanda gobe dubon harkoji da su hara ko gaza insha Allah har zuwa arfa sannan shi wannan arfa wuni ne wanda Allah subhanahu wataala yake alfahari ka duba kaga Allah yake alfahari cikin mala'iku yanda suka je hajji suke sama dutsen arfa Allah yake nuna su kuma babu wunin da shedan yake zama tababbe wulakantacce bankadadde shegake sakarai ya hallaka ya bata rai ya gigice kamar ranar arfa yanda yaga Allah subhanahu wataala yana zuba wa bayan sharaba haduka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu du'a du'a yawmul arfa fiyayyan addu'a ranar arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyin min qabli aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace afiyayya abinda nace ni da annabawan da suke kamini la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir wannan addu'a ana sa ayoyi da su kenan wannan kwanakin 10 da zan mu shiga duk wani abu da ka san aikin kirki ne ka yi shi na farko girgan mi azumi ka wuni kawai kana azumi ɗan sadaka da zaka yi ka ɗauki ma kai wannan me yake ce mishi nauyin shan ruwan masu azumi kamar a cikin Ramadan ka je Saudi ka ga yadda ake yin wannan lokacin kamar a Ramadan zaka ga ana ɗaukar nauyin masu shan ruwa ka ɗauki nauyin masu shan ruwan azumi ka yi sadaka ka ba da kyauta ka je ziyara ƴan uwa ka je ka yi ka yawaita yi wa ma'aikanka addu'a ka yawaita duk wani aikin alkhairi da ka sani ka yi kokarin yin sa a cikin wannan kwanakin goma wanda Allah yana so su sosai a ciki abu na biyu da zan mu faɗakar da shi shine dangane da layya bare ga samari kan mu zo dai ga samari magidanta masu niyyar yin layya wataƙila kuna da gobe kadai insha Allah domin yanke farce da aske kai da aske duk wani gashi masu yin layya in wata ya kama ba a son su yanke farce ba a son su cire wani fata a cikin su ba a son su aske gashin su ko su tsige gashin da ake tsigewa zaka yi abubuwan ka kamun wata ya kama in wata ya kama ba a son ka taba mun gane ko duk me niyyar layya wannan haka yake to sai samari shedan yana yaudaran mu layya ibada ce ta dukiya ibada ta dukiya wahala gareta koya ma kai ita ake shedan yana raudaran mu so da yawa yace ai kai saboda yi ne baka yi aure ba ina kai ina layya wane ilayya yace sai na yi aure wane layya yace sai na yi aure to layyar dan aure ake yinta kamar irin jahilai na wasu kabila wanda aka ce wai a ce ke baki sallah ta ce yo aure ne zan yi sallah ka duba ka ga wani iskanci da Allah wai su sai kin yi aure kike sallah to mu ma nan daga cikin mu shabab da yawa samari da yawa shedan yana yaudaran mu ka ga wani saurayi yana da kudin da wallahi magidanta da yawa ba su da amma bai layya kaga saurayi yana tushen salar masha Allah ya isa ya rike mata hudu kai wallahi ko baka tushen salar akwai malamin da yace wallahi sai da salular ka kai layya saboda ibada ce ta dukiya dukan mu na da yawa daga cikin mu salulan hannunmu ko salulan hannunmu suna sayar raguna haka ne ko shi yasa wani malami cewa duk ku sai da salulan ku kai layya kawai yawa da cikin salulan hannunmu suna sayar rago rago kato ma ko ba gaskiya ba katon rago to yanzu kaga bancin ma wallahi da daga cikin mu ba sai mun saida ba ba sai mun saida ba haudin da kake yi kadai ba kadan bane ba to wallahi mu ji tsoron Allah mu dinga ibada ta dukiya samari mu koya ma kanmu ibada ta dukiya ba dole bane ba shi halayyan nan ba dan a cina ma bane ba ba kuma da layyana Allah ruhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da ta saka yanka kace dan Allah ya ce in yi shi ya sanai wannan tsoron Allah ita ce yake Allah yake bukata in ka yanka gidanku an yanka misali gidanku an yanka ragunan da sun wadace ku to in ka yanka raba shi duka duka ikyauta kai sadaka da shi akwai mu bukata kai balbar ma kawai duka ma kamata yayi samari ragunan da uwaye suka yanka shine zaku ci gida na ka yanka ka raba sadaka bari zamanin nan da ake ciki da sha ana cikin wani zamani na ana dan taba yunwa kadan ko to wallahi aji tsoron Allah ayyanka a bada sadaka an gane ko samari mu ji tsoron Allah mu yanka ayyanka a bada sadaka a rarraba sadaka ba sai iyaladin da zaka samu ba ibada ce ta mi ibada ce ta dukiya mai wahala ash-shaytanu yu'idukumul faqra ko shaytan yana muku alƙawarin talauci zaku yi in kun yi talauci zaku yi kunin naka kana da abin da zaka saya kaga mutun yayi kayan jikin shi kadai complete daya an so bazan me take gizanar ko an sai cap meter an mata dinkin lammil takalmi 2000 montar kaza hula kaza amma ka ce laye ce wallahi ban da hali kai ma ka san Allah sai ya kama ka kaji tsoron Allah wallahi ibada ce ta dukiya ka koya maka kantin yanzu Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah ba mu ikon yi mu ji tsoron Allah mai hau ibadan nan ta dukiya insha Allah yau insha Allah zan mu tashi safaha ta 30 a cikin wannan 130 afwan a cikin wannan litafin 130 ne ba wannan ba ku duba kenan safaha ta 130 قال المصنف رحمه الله تعالى ما لا الله يجيكنشي سي yake cewa anan masra'u aduwillahi abi jahalin bin hisham inda aka kada ko inda aka kashe makin Allah wanda shi ne abu jahal ya ne aka yi aka kashe shi a ina aka kashe shi ha ila muna cikin yakin min muna cikin yakin badar to nan zan mu ga inda aka kashe Abu Jahal bin Hisham an gane ko wannan rawar Malik Ibrahim na'am Malik tuna kana Abu Jahal bin Hisham qa'idul hamlatu shirk wal mushrikeen shi Abu Jahal kowa ya san Abu Jahal ko shine wato jagora nami ake ce mashi hamla ake hamla kamar zabaratuwa na shirka da mushrikai akan wannan yakin badar an gane ko hamilul wa'il adawati wal adha shine yake dauke da drapo shine yake dauke da tuta da ragama na minene adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam li rasulillahi wal mu'minin ga annabi da mu'mine kenan shine babban shike jagorantar wannan gaba daya an gane ko qad asarra ala liqa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi badr ya nace kun ga ya nace ko sai taramu mugunta hausa suka ce gina gajere shi yayi kowa nacewa akan sai an je an hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi a badar an yaki walam yaqbal talab abu sufyan al-auda ila makkah ba'da najatul ayr abu sufyan ya so su koma makkah tunda ai ya tsira mun gani ko abu sufyan ya sauya hanya ya tsira da wannan fataken sai ya ce a koma shikenan kawai a koma amma Abu Jahl ya tsaya ya buga kai bisa me yake ce mashi bisa karhe ko yace kawai sai an shi wannan yake sai an isa na'am yace wal ayr wa ayyara utba bin rabi'a hina ashara ilayhi bi ruju sannan ya nuna ya wulakanta ya kunyatar da utba bin rabi'a ai mun ga utba bin rabi'a sai da yace a koma wannan yake ban mu da bukatar shi dukiyarmu muka zo amsa kuma dukiya ta tsira mu ma mu koma mu ba wannan yaki lahiya sai kunyatar da shi ya nuna cewa rabbo ne shine ai Utba bin Rabi'a yace ni zan gaya ma wane ne rabbo mu hadu goban
shine ana cewa Hutu Mubaraza Utba ya hutu Utba bin Rabi'a Shayba bin Rabi'a ya hutu sannan Walid shi ma ya hutu ya hutu duka shi Utba ya hutu da shi da famin shi gaba daya an gane ko dan ya nuna wai shi jarumi ne to da mu Utba bin Rabi'a ya ce a koma sannan mala yace ma wa huwa allazi staftaha yawm badr fa qala shine yane ya roki budi ya roki Allah ya masa budi ranar badar a cikin abin da yake cewa iltaqal jama'ani hina iltaqal jama'ani ranar da aka hadu da wannan jama'a guda bi ku saurara ku ji abin da Abu Sufyan ya dinga cewa Allahumma ayyuna aqta urahin Allah ka kama mana ka yanke mana mi yake ce mashi zumuncin da ke tsakaninmu ai mun ga yafami ne ko muhajirun da su wannan quraishawan wannan ai fami ne suna cikin ko zaka ga in ka kewaya wani famu wani famu suna cikin fami haka ne ko suna cikin fami sai suka musulunta sai suka cuce su sai suka zalunce su suka hore su sai suka huta to shine shi yake wannan adda Allah duk wani sauran zumuncin da ya saura idan yake mamu shi misali ka tashi ka zo kaga kuzan dinka za ku yaki da kuzan dinka ai ka ji sai ka dan shi nauyin kashe shi kuzan dinka misali direct ko wani wanka ko wani ammun ka uncle dinka kaga ya akwai wahala ko to shine shi yace Allah ka yanke mana duk wata a wannan wa atina bima la na'rif yace Allah ka kawo mu duk wani abu da bamu sani ba an gane ko fahinhu Allahul ghadaka sai Allah ya tozartar da shi ya wulakantar da shi ya halakar da shi goban tunda wasu bayani suna cewa wannan waya tana kwatantawa haƙin din Ka'aba suka zo suna Allah duk wani abu da wannan Allah ka ba mu budi ka ba mu nasara ka sa mu fatattake su kaga wannan shine roƙon mi roƙon budi suna neman fatah suna neman Allah ya bude musu suna neman a musu wannan su ci galaba wa huwal mustaftih na'am wa huwa al-mustaftih wa kana istiftahan alayhi shi dai Abu Jahl shine yake roƙa a ba su budi a musu budi sai ya kasance budin ba su aka ba ba akan su sai ya zama to uquba akan su wa anzalallahu azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala ya sanko wannan in tastaftihu faqad ja'akumul fatah lokacin da kuke neman Allah ya muku budi ya fatahe muku to ai fatahin budin ya zo muku sai dai akan su ku aka ci galaba ku ne aka wulakanta ku kun so a wulakanta ku tunda daga cikin adawoyin da Abu Jahl ya na a bashi budi sai da yace Allah ka bayyana mu addinin gaskiya ka bashi nasara addinin ƙarya ka wulakanta shi kai ni adawoyi yayi sai an gane ko wa in tantahu fa huwa khairul lakum da za ku bar wannan abin da shine yafi zama alkhairi gare ku wa in ta'udu na'ud Allah yace in dai har kuka iya kuka ci gaba kuka dawo to mu ma zan mu ci gaba mu dawo walantughni ankum fi'atukum shay'a wannan jama'a ta ku kwata kwata ba ta muku amfani ba kaga jama'a su nawa 1000 da 'yan kai musulmi kuma nawa 300 da 'yan kai shine kenan wannan jama'a ta ku ko karuwa za ku to ba wani amfani da zai samu an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala shike bada nasara ga wanda ya ga dama wa anna Allah ma'al mu'minin Allah yana tare da mu'mine suratul anfal aya ta 19 na'am malai ya cigaba da cewa fi sahihaini a cikin Buhari da Muslim ya zo an Abdurrahman bin Auf Abdurrahman dan Auf yake bada labari yana daga cikin asharun bashirina bil janna wanda su ne tun ana annabi ya zano su 10 ka san sahabbai da yawa an yi tarba aljanna kai wallahi an yi tarba aljanna wasu suna duniyar su sai a ce kada aljanna ne kuma wai lokacin mu da yake zagi ne wa wallahi mun sani mu dai da lokacin mu ne yanzu nan a ce wa da kai shikenan na aljanna ne da maganar bakin da bai ƙarya muƙaddara a ce yanzu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi shi din ne yace wa da kai fada aljanna ne ila wallahi da yawa daga cikin mai sai sun bana wurin sharholiya a ce komi zakai an yahe madinin banka a baka guarantee daga rasulullah a ce in kai din ba kai ba an yahe ma kawai aljanna zaka shiga ai ka san dai sharholiya yau hasahi banna kala kala sannan rasrafaj har sai ka hi kowa rasrafaj to shine su wannan sahabbai su in aka ce kai da aljanna ne lokacin suke zage ne damtse lokacin suke ƙara daure tsatsan su to shi wannan Abdurrahman bin Auf yana cikin asharin basharina bil janna wanda aka kawo Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna annabi zanu su goma yace da ya aljanna ne an gane ko Abdurrahman dan Auf yake kawowa a hadisin da cikin sahihai ne ya same shi sai yake cewa bainama ana waqif fi safi yawmi badar ga maka ni ina tsaye cikin sauyin yaki a ranar badar Abdurrahman bin Auf yace yana tsaye nazartu an yamini wa shamali sai na kalli dama ta na kalli shimal dina hagum dina an gane ko fa idza ana baina ghulamaini min al ansar sai na gani tsakan wasu samari guda biyu ɗan matasa daga cikin mi daga cikin ansar mutanen madina an gane ko hadisati asnanihuma yace suna da ɗan ƙananan shekaru haka samari ɗan matasa kamar mu kenan ko muna da ƙananan shekaru mu ko na'am ma Abdurrahman yake cewa tamannaitu law kuntu baina adla minhuma yace nayi burin a ce ina tsakanin irin wannan ƙarhin na shekarun nasu a ce ni ma lokacin ne tunda Abdurrahman ana ai ya latijan ta katini shi kuma ya so a ce shi ma yana dan jan ne an gane ko sai yace fa ghamadani ahaduhuma ana nan kawai sai ɗayan su ya dan bangaje ni haka ya dan tabo ni ya dan bangazo ne ya tabo ni haka yace me fa qala sai yace ya am yace ya uncle ka sai kamar tonton ka san al'adar larabawa ne mutum in ya girme ka kana yaro baka kiran sunan shi baka sai mashi abuwa ne ne aksari sai je ya haka to in kana son ka girmama shi har yanzu larabawa wasu daga ciki suna da haka sai ka sai mai am me ake nihi da am kamar uncle kanan baba ko wan baba in namiji ne sai ka ji suna ce mai ya am in mace ce sai ka ji suna ce mata ya hala ita kuma sai su jangina ta wurin uwa kauna uwa ko me ko ya uwa yace ya am ya kai uncle dina hal ta'rifu Abu Jahl shin ka san Abu Jahl ba wannan hoba yana nihi uncle din nashi bane tak direct kawai al'adar su ce haka amma ai kaga kai ma yanzu kaga wani lattija ai ka ce baba ko ka ce tata ko baka kira shi farata ɗaya baka ce wane yace wai ka san Abu Jahl ya saurayi cikin samarin guda biyu qala qultu na'am sai Abu Abdurrahman yace mai na san shi tabbas wama hajatuka ilayhi ya ibn akhi yace ya kai dan uwana tunda shi ya ce mashi am shi kuma yace yace baban shi dan uwai yace kai dan uwana menene alaka ka da shi kuma kaga innamal mu'minuna ikhwa da mun mu'mine duka yan uwa ne kenan baban shi ya zama dan uwan Abdurrahman sai Abdurrahman yace ya kai dan uwana me yasa kake neman shi qala ukhbirtu annahu yasubbu rasulullah yaran nan saurayi yace wallahi labari aka bani cewa yana zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannun shi na rantse da wanda lumfashi na yake wurin shi Allah subhanahu wa ta'ala kenan la in ra'aituhu yace yau in naga Abu Jahl la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutu al'ajalu binna yace wallahi in naga Abu Jahl yau innuwa ta bata ta obare innuwa shi ba sai dai wanda yake gaka da mutuwa ya mutu tsakaninmu sai dai wanda ajalin shi ya matso ya mutu tsakaninmu mun gane alwashin da yaron nan ya doka ye Abu Abdurrahman ya tambaye shi me yasa wai kake neman Abu Jahl yace wallahi in na ganshi a yau innuwa ta bata bare innuwa shi sai dai wanda yake ajalin shi ya matso ya mutu a wurin mu kenan me bun shi zai tai ko ina zaya har ya mutu ko shi ya kashe shi an gane ko qala sai Abdurrahman bin Auf yace fa ta'ajjabtu li zalika yaron nan sai ya bani mamaki dan saurayin nan nayi mamaki sosai an gane ko sai ida hiran nan fa hamazani al-akhar yace dayan ma na kusana shi ma sai ya bangaje ni sun yi hira da wannan wannan aka jima shi ma sai ya bangaje shi ba tare da wannan ba ya ji abin da wannan yace an gane ko qala mithlu kama qala mithluha sai shi ma ya maimaita wannan magana wata magana yace ya kai dan ya kai ammina uncle dina ka san Abu Jahl ya tambaye shi mi zakai da mi ne ne mi alakar ka da shi me yasa kake neman shi yace mashi wallahi na ji an ce yana zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shi ma sai yace wallahi in dai na hadu da shi in na ganshi innuwa ta ba za ta bari innuwar shi ba har sai dai ɗayan mu ya mutu kaga samari yara guda biyu ko su ko gurin su kashe Abuja saboda mi saboda yana zage Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko yace ana nan kawai sai Abdurrahman bin Auf yace falam an shabu anzur ila abi jahl yazulu fi nar yace ban gushe ba ina dubura ina sanya ido ina kalla abu jahl a cikin mutane har sai da ya ganshi fa qultu sai Abdurrahman yace ala tarayani sai yace ma samarin nan guda biyu kuzo shin ba ku ganin wannan hadha sahibuhum alladhi tasalani anhu wannan shine mutumin nan naku da kuke nema shine wa abu jahl gashi nan an gane ko qala sai yace fabtadarahu fadarabahu sai suka rige suka je zuwa gare shi an gane ko sai suka tsara mai suka sare shi su biyu kaga suka yi gaugawa su biyu suka isa gare shi kuma suka sare shi su biyu an gane ko hatta qatalahu har suka kace shi su biyu kaga su samari ne shi kuma latije ne kuma sarkin yawa ya hankali sannan su kuma gashi ga taimakon mala'iku a ranar qatalahu summa sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai suka dawo suka tahura annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai suka ba annabi labari a tare suka ce mun kashe Abu Jahl wane yace na kashe wane yace na kashe sai annabi yace fa qala sai annabi yace ayyukuma qatalahu a cikin ku wane ne ya kashe Abu Jahl din fa qala kullu wahidin minhuma ana qul qataltuhu cikin su wannan su guda biyun nan tunda kowa ya san ya buga kowa ya san ya sare shi kowa mi zai ci ni na kashe shi faqala sai annabi ya tsimsu hal masahatu ma sayfakuma shin kun goge jininku jinin takobinku da kuka sare shi takobin naku kun goge jini ko kuma jinin yana nan ka duba wata mu'jiza an gane ko qala sai suka ce la suka ce a fa nazara fi sayfaini annabi sai ya amshi takobin ya leka ka duba likita fa likitan likitoci yanzu in yanzu ne sai an doki jinin aje ayi a ce a auna jinin a ga jinin wane ne ko kuma a gani wane ne aka kashe ko yace menene fa qala kilakuma qatalahu ku bin nan ku ka kashe shi annabi dai ya ga jinin Abu Jahl a cikin takobin nan yace tare ku kashe shi wa qada bi talbihi li Mu'az bin Amr bin Jamuh wa rajulan Mu'az bin Amr bin Jamuh wa Mu'az نعم ومعاذ بن عفراء في أن صلى الله عليه وسلم يسعى أن معاذ بن عمرو ده معاذ بن عفراء سكا جي سكا لا لبيش سكا توبي سكا هدى كاين ده دوكا نعم فاني نعم كاين كي ننسو يا رلا باري سكا جي أبو جهل يا نبي يا سيسى النبي يا سالسى النبي يا تاقرى مع النبي سكا زوني مش كاسا أقوان ده مثالي أنا تزو ياجي kowa wane nake nema duk wani wanda yazo ba wane bangonis ne akwai wanda suke hutowa kaza kaga su wa suka huto nema Abu Jahl kowa dan su huce ma annabi ta kai kamar yanda wahshi lokacin da aka bashi kashe Hamza wahshi ko ka zo bai dake kowa bangaje kai ke ture ka kowa Hamza yake nema kaso ne kowa sai dai bangaje kai tura ka ta kaje ku yaki da wani shi Hamza yake nema to akwai wanda in ya huto yaki kawai in yazo wani nake nema sai na kashe shi in nemi wani in kuma na kashe shi watakila na tashi akwai wanda su yaki na dan tarrak dan fansa dogan fansa balai tuma wa fi sahih Imam al-Bukhari daga cikin na Bukhari rahimallahu ta'ala Allah ya ji gashi Anas radiyallahu anhu daga Anas radiyallahu anhu Allah ta tabbata gare shi kala Anas bin Malik yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm Badr annabi ranar Badr sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yanzuru ma sana Abu Jahl wa zai je ya leko mana ya aka ya hada Abu Jahl me ya faru da Abu Jahl fantalaqa nam fantalaqa ibn Mas'ud fa wajadahu qad daraba ibna afran hatta barud sai isku wannan wato yara afran guda biyu sun buge shi wato har sai hayyai sanhi fa qala anta Abu Jahl yace kai ne Abu Jahl qala wa hal fawqa rajulun fa qatalahu fa fawqa rajulun qataltumuhu aw rajulin qatalahu qawmuhu yace shin yafi namiji a ce ku kuka kashe shi ko kuma mutanen shi suka kashe shi kamar yana nuna cewa takaitin shi da a ce cikin mutanen shi masu daraja suka kashe shi manya manya da ya ji dadi amma a ce wasu can mutane yar daga cikin al-ansar yar ganana suka yi da kashe shi to ya ci wannan haka da kanat nihayatuhu wannan shine karshen Abu Jahal وما وعد الله اعظم ابند الله يي القوري شيني يفي جرما يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم ران ده دو وان عذري ده الظالمين زس بادا سي اي كذا 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 رن ران بت ايكي ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ناغري سي تيلوا ده اوبنجي ناغري سي ممونن مسركي ممونن غدا وند شيني جهنم الله من تري ده غيتا بالاي تي اسئله للمراجعه تنبيهي للمراجعه ما هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله بدر وتعدات النبي يدنغ يي درن بدر من المستفتح يوم البدر ولين يدنغ روكا اباس اباس فتح اباس بودي ران بدر من قتل عدو الله ابا جهل ويكشي مكين الله ابو جهل سيدا رسينا غبا ما لك سما كيف كانت نهايه هذه الغزوه العظيمه يعني wannan karshen yaki yaki mai girma yani akai karshen shi لقد كان نصرا من الله عز وعز وتمكينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم قد كانوا الا في العده والعده الماديه كغا نصر الله da daukaka shi ta koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da sahabban shi wanda ya kasance ga su ne yan kadan 300 da yan kai kuma wasu da makami na tanaji da yawa amma Allah dan ya nuna ma wane ne mai nasara wane ne mai juya alamun rashi ne ya maido musu nasara dokin su biyu haka ne ko can kuma suna doki kusan nawa takobi wani itse ne ya doka amma Allah ya ba su nasara akan wannan duk da karamcin kayan su ولكن كما وصفهم عمير الجمهي وقد بعثه المشركون يستطلع خبر جيش المسلمين عمير wannan shi da ake cewa Umair al-Jamhi da man ya riga ya ba su bayani kasan za a yi yaki akwai ashan secret ko yanzu ai ana sa su ko je ka yo mana me an gane ko je ka bintiko mana ya ake ci ashan secret a musulmi suna turawa kawura suna turawa din ana yaki sai a turo maka ajan secret yayin bincike to shi wannan Umairu al-Jamhiyu ajan secret ne mushrikai suka tura shi yaje ya leko masa ya shiga cikin musulmi ya bintiko masa yani rundunar musulmi take faqala da yaje ya dawo tunka a fara yaki yake sai masa ya ma ashara quraishi ya ku taron quraishawa ku tsaya ku ji ra'aytul balaya tahmilul manaya yace wallahi naga bala'i da annoba mai doke da mutuwa mun gane ko naga bala'i da annoba wanda ya doke da mutuwa misali mun ba ku misali wanda zan mu gane yanzu misali la qadarallah sai a cima wata babbar station ta mai ta kama an gane ko sai a ce je leko an tura shi din yayi ki ai kaga bala'i ne ka gani wanda kuma bala'i ga mutuwa nan cike shi mun gane ko an gane ni da kaman ga bala'i ne amma kuma bala'in sak akwai alamun mutuwa cike shi to station misali ga mai da yawa ya kama da wuta da ruwan ku na so kun zo ku iya kashe shi ruwa na so ku doko ruwa a so ku kwaso ku kashe gobara ai bai yiwa zai wahala shine kaga balaya kaga bala'i annoba tana doke da labarin mutuwa shine yace musu da na shiga cikin mutanen nan wallahi naga annoba bala'i yana doke da labarin mutuwa mutum 300 da yan kaiwa tuntun ya gaya musu dan ajan sikire ka sa ajan sikire kuma ajan sikire ba dokan ha abaka haka sai mai ilimi mai hangen nesa mai komi wanda zai iya fuskanta abu daga kallo guda shi wannan Umair din nan ya gaya musu sannan yace musu nawaduhu yasrib tahmilul mauta annaqi'a wannan jama'an nan na Madina suna doke da mutuwa wanda take mai kakkaba mutuwa ce za ta zo su kakkabe ku su kashe ku saboda me qaumun laysa lahum minna wala malja illa suyufu wasu mutane ne iske ba su da wani baiwa ba su da wani kayan yaki ba su da wani dogaro wanda za su labe malja madogara illa suyufu yace kawai ta kubban su ne kadai hannunsu wallahi yace musu wallahi ma ara an yaqtul rajulan minhum hatta yaqtul rajulan minkum yace wallahi mutanen nan ni ban ga alamar da ku iya kashe mutum ɗaya daga cikin su ba sai sun kashe muku mutum biyu mun gane ban ga alamar mutum ɗaya ba kun kashe shi in bai kashe muku mutum biyu ba to a estimative din shi a zaton shi na mutanen nan mutum 300 da yan kai kenan kusan mutum 600 da yan kai za su kashe mun gane ko su kuma 1000 da yan kai ko huto 1000 da yan kai kun koma da 400 ina lahiya abu bai yi mi ba da yake ba mutum 1000 ya ko zama mutum 400 shine yace kan ku kashe mutum ɗaya cikin su wallahi sai ya kashe mutum biyu shi ma wai alal aqal qiyasi ne ya ba su sai yace mashi fa iza asabu minkum a'daduhum fama khairul aish ba'dahum yace in dai har kuka bari aka yakin nan in dai muka je a haka ku kashe su duka su ma su kashe duk ɗaya ya kashe mutum biyu kan ku kashe shi ya kenan yace to ina amfanin rayuwa bayan haka mun gane me yake sai ku tantama musu yakin nan ya yi ƙarfin kawai a hakura a koma a hakura a yi consistency a koma yace ina amfanin rayuwa ko muto ku mutum 1000 da yan kai ku koma ku 400 yace ai rayuwa ba ta da dadi bayan haka kun kashe su kun gama amma kuma kun mutu sauran ku 400 shine yace menene fama khairul haish bada hum ina amfanin rayuwa bayan an yi wannan abu yana kwatanta musu su koma Abu Jahl yace kai saka muka yi ka zo ka tsoratar da mu a lokacin yace kawai mu ba rabbaji bane zuwa za mai kaza 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 sai an yi yake ya kwale shi kawai kuma ta kare akan shi wannan abin da wato ya gaya musu sai malai yace ma wa yakfika fi وَصِفِهِمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَأْنُ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ شَأْنُهُ يَا إِشَيْكَ قُتَمْ قُتِنَّنْ دَيَ بَاسُ أَبِنْدَ أَلَّا يَقُتَمْ تَعَكَ صَحَبَيْ لوكسن دَ أَلَّا سُحَانَهُ وَتَعَلَى يَكِ تُوَمِي محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما إِشَيْكَ أَلَّا دَي سَيَتُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ هَكَا يَكِ سَمْ مُسْلِمَيْ سُكُسَنْتِي wanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban shi kenan ko ashiddau alal kufari suna masu mugun tsanani masu mugun yamutsewa da birkicewa tsanani akan kafirai amma tsakanin su kuma ruhama ubainahum suna masu yi majunan su rahama kaga shi ma da ya gani sai ya ga cewa wannan wa mutum dai sai ya kashe biyu an gane ko dama Allah ya musu alƙawari in dai kun kasance cikin menene a samu nawa 20 masu hakuri a cikin ku zai kashe 200 shi kuma biyu ya gane ma biyu sai ɗaya ya kashe bi malai yace maka wanta ta hadhihi al-ghazwa bin nasr al-mubin wal quwwati wa tamakkun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin wannan yaki sai ya kare da nasara bayyananna da ƙarfi da tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai wa kunsirat sawqatu shirki wal mushrikeen aka karya gadan bayan shirka da mushrikai a wannan yakin gadan baya yake cewa komi aka karya kwarin guyuwar su aka karya gadan bayan su kenan ko alhamdulillahi rabbil alamin malai yace godiya ta tabbata ga Allah ubangiji tsarkai malai yace ma wa qad qutila minhum 70 min sanadidihim a cikin manyan gimshikan nan nasu aka kashe musu mutum 70 an gane ko aka kashe wasu mutum 70 saboda in aka ce ma min sanadidihin daga cikin gimshikai yanzu misali a gida for example a gida uba ne yana da ɗaya biyar maza duka an huto yaki sai aka kashe ɗaya kaga ba ai komai ba ko haka ne ko kai ko bi aka kashe kawai jajan kaɗan ne an gane to amma da aka zo yaki sai aka kashe uban kaga ai an kare ni an karye gida ko aka kashe uban da babban wan kenan sai aka samu irin wa'annan manya-manyan kashin baya na Quraishawa dukansu manya-manyan aka zubda aka kashe na 70 an gane ko wa usirra mithluhum kuma aka kama kwatankwacin su wannan prisoner de guerre aka kama prisoner de guerre 70 aka kashe 70 aka kama 70 wasu shida kaga bayan wannan bayan wanda jiwo suka ji an ji musu jiwo sun ware ai wannan babu lisahin su tunda wani an sharbe shi wani an tara hannun wani an yi kaza wasu shida minal muslimina wasu shida minal muslimina bid'atu ashar rajul yace daga cikin musulmi mutum 10 wani abu aka saka yi shahada zuwa 11 ko 13 11 ko 13 ne suka yi shahada a cikin yakin su kaga ai ba kashe su ba kai a shahada suka yi kun kace 70 counter terrorist misali makaddara terrorist ne su kuma musulmai ba a kama musu prisoner da ni ba da ger kawai terrorist din na aka kashe musu suka yi shahada wa inna ma wa inna hala ni'matun min Allah azza wa jalla manna biha ala rasulihi wa ala almu'minin bar dai ni'ima ce Allah ya subhanahu wataala yayi baiwa akan musulmai da mu'minai yayi musu كما قال سبحانه وتعالى كما يند الله مدوكين سركي يكي فدي ا cikin qur'ani laqad nasarakum Allah bi badr wa antum azilla kutina lokacin da Allah ya baku nasara a yakin badar lokacin kuna yan kasganta tukar dan daga cikin ku fattaqullaha la'allakum tashkurun ku ji tsoron Allah la'alla wato za ku gode na'am waliyalaman nasa annan nasra min indillahi ta'ala mala yace dan mutane su sani cewa dai nasara daga wurin Allah subhanahu wataala take shi yasa ko gobe ka shiga cikin damuwa wani ya sanyo ka gaba wurin aiki ne gida ne fami ce ai iska ne ɗan daba ne wane ne kawai ba Allah nemi nasara ka wurin Allah Allah zai gama da shi ko wane ne nasara tana wurin Allah subhanahu wataala la yanalu ma inda Allah na'am wala yanalu ma inda Allah illa bi ta'a wal iman bihi duk abin da yake wurin Allah kaga ba a samu shi a sauki sai ka ma Allah biyayya kai imani cikakke ga Allah shi yasa kawai ka maida al'amarin ka ga Allah zaka samu wallahu ta'ala la yukhlifu wa'ada Allah madaukakin sarki Allah bai saba alƙawarin shi ko da wasa inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawmal ashhad na'am wa yawma yaqumul ashhad Allah subhanahu wataala yace mu za mu tseratar da wato manzanninmu da wanda suka yi imani ranar ta a tun anar duniya da ranar da za a tsaye da shaidodi ranar tashin kiyama malai tima buhari ya rawaito shi rahimahullahu ta'ala daga ibnu abbas yarda Allah tabbata gare su yake cewa fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wataala da yace alam tara ila alladhi badalu alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahal nam shine yace ma qalahum wallahi kufar quraish yace wallahi kafirun quraish hali ka duba ka gani Allah ya ce ma wanda suka canza ni'ima Allah suka maida kafirci kan batun ni'imar da Allah ya musu yace wannan kafirun quraish da su ashi malam urwa yake cewa hum quraish wannan quraishawa ne shine ni'matallahi sai ya ce ma wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'matallah Allah subhanahu wataala ni'imar shi wannan muhammad ake dishi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo musu ni'ima sai suka canza ta suka maida ta kafirci suka kafirce mana ni'imar wa ahallu qaumuhum daral bawar suka tabbatar ma mutanen su gidana to zarta da halaka qala annar yawm badar yace wuta ce ranar badar mun gane ko wannan shine bakin gulgudan wato darasin nan sai nihayatu sanadid kufur wa ilqa'uhum fi qalibin wa muhatabatu rasulillahi ilayhi bayan ida yaki an kashe su gaba daya manyan manyan gingarin gingarin yanda aka yi aka binne su ya aka kauda su sannan bayan an kashe su annabi ya musu huduba huduba kaga huduba wanda gashi ka muta ana maka huduba wanda kake ji ba irin sai yanzu ba kamari an binne ka a dinga ma ya abdullahi uzkura ahadan ladhi Allah mana gafara hudubar da ake ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu huduba ha Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun hu mutu fasijinka annabi yace wallahi Umar kai baka yi su shi da ba suna ji wata ruwaya kimal mu sai aka ransa aka maido musu anan su ji da kyau su ji yanda ake hudubar nan kun ba yanda suka iya ka duba ka gani azaba ta ma azaba gan lokaci yayi ne kamata mu tsaya fata abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirzan mu Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka akwai wani dan uwa da muke karatu da shi nan misba wanda muke ba da misali da shi da Abdul Majid faran nan wanda muke karatu da shi kun gane shi ko ma'aifin shi ta rasu sai a samu a sanya su cikin addu'a da sauran mutum mu gaba daya wanda ba su samu labari ba sai su mishi ta'aziya insha Allah fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan insha Allah ya jigan ma'aifin mu gaba daya Allah jigan su gaba daya in samu taso Allah ka sa mu cika da imani Allah mana gafaran zunuban mu اللهم يسر لنا الأمور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض حوائجنا وحوائج كل من عصينا بالدعاء ومن عصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين واقض حوائج كل من له حقنا ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وأشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.